kariki sana adamuwa zai kike ki sarauniya kin ji zancen gaskiya ke na baiwa zuciya kariki sana adamuwa zai kike ki sarauniya I love you mama baby I love you mama I love you mama mama I love you kullun ina begen ki kuma ni ina mararin ki zan aure ki gidan ku zan kai sadaki da ke zan aure ki kuma ke ki toki makiyan musarin garaki ke dai zan yi kulawa kin ji zancen gaskiya Fata aku wani kin tsare kowa kin ji zancen gaskiya.